this man for Africa. Lamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Lamina, mina, sakalewa, anawa.
Balarabi, Uma. Amma mutane sun sani na da Balarabi. Na buga wasanni daban-daban. Akalla ba zan iya idarance wasannin da na buga ba. Amma daga ciki akwai kinsa na buga a kwara wanda na sami bronze a wannan wasa. Still akwai nako da na buga last online Nigeria Open Badminton Championship Kaduna a 2014 shi ma na sami bronze. Sannan akwai National Open da na buga a Katsina which is Golden Star Open Badminton Championship shi ma na sami bronze a double event. Sannan na buga Lagos International Classic shi na lose a quarter final. Sannan na buga Mutual Benefit Championship shi ma na lose a quarter final. So after Lagos Mutual Benefit shi ne na sama invitation na zuwa national team wato junior zuwa Algeria All African Youth Games.
Wani nasara ka samu a wannan wasa na matasa na nahiyar Afirka wanda aka yi a Algeria a wannan shekara?
Alhamdulillah muna buga events guda hudu. Duka events din nan na yi participate kuma na samu da fari mun buga team event yanda muka ci gold medal. Sannan na buga doubles na ci gold medal. Sannan na buga mixed doubles yanda na samu silver. Sannan na buga singles event na samu bronze. Wasannin da na buga kenan guda hudu.
Wasan ka na karshe da ka buga kaman da wai suka saka yi wasa?
A kaman doubles event dina na buga da Mauritius, na buga da Algeria, na buga da Egypt, sannan na buga da Botswana, sannan sai final muka sai kasance Nigeria da Nigeria ne final yanda na ci Nigeria muka na ci opponent dina wato Daniel Christopher Babatunde Bankole 2-0 a final kenan.
Yanzu wannan nasara da ka samu za ta kai ka buga wata wasa ne wanda za ka wakilci Nigeria nan gaba?
Wannan wasa ya kasance kamar wani qualifier ne zuwa Youth Olympic wato Olympic na matasa na kasa da shekara 19 wanda za a buga shi a Argentina nan zuwa October. Insha Allah na samu tikiti zuwa wannan wasa na Olympic.
A zuwa yanzu akwai wani abu da gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar Kata Bauchi inda ka fito ta yi maka ko kuma wani alkawari?
A har yanzu dai babu wani batu ko wani magana tsakanin da gwamnatin jiha wato jihar Bauchi. Amma dai muna kyautata tsammanin wannan gwamnati za ta duba ta yi a wurin ina yanda na ya kasance ina daga a cikin Bauchi mu hudu ne zuwa biyar muka je wannan wasa na Algeria. An ina daga cikin wanda na samu nasara wanda babu a duk wadanda muka tafi babu wanda ya samu nasara kamar nan. So ina kyautata tsammanin gwamnatin jiha za ta zuwa ne ta yi a wurin dina saboda performance ɗin ne.
Yanzu wani shiri kake na zuwa wannan gasa ta Olympic na matasa?
A gaskiya yanzu ya kamata na fara don na kuma training wannan Monday. Na yi doublin din trainer akan wanda nake in fact na yi tripling din shi ma saboda challenge din da na je na fuskanta a can Algeria. I have to work hard so that in je can Olympic shi ma na fito da performance mai kyau.
Kamar wani irin kalubale ka samu zuwan ka a can Algeria kuma?
Kalubalen da na samu shi ne timing lafiya rankin dina zan fara buga a tun idan zan fara buga wasa a Nigeria. Na samu kalubale kasancewa zan buga wasa ne duk kasan da zan buga da su ni ne za a fara tura ni. Ya kasance kamar ni ne wani magwaji wanda in na ci wasa na farko na kara confidence ne wa sauran yan uwana wanda su yi wasannin su na gaba. So duk wasan da na buga na kan buga ne da number 1 na kasan da zamu yi fesa. Alal misali akwai Egypt da zamu buga group stage da su wanda last match din mu ne. Yaro number 1 din Egypt ya kasance zan buga wasa da shi kuma shi ne aka yi ranking din shi number 1 a wannan tournament din. So babban kalubale ne a wajena na duba na ga ina lose wannan wasa taukan da na samu na kasu ne wa team dina. So standa na jajirce wanda ya kai ma na samu nasara amma kuma da kiyar wanda ya kasance na ci shi har tuwa amma na dan
patient challenge a daga karshe wani godiya zaka yi wa kungiyar ka ta ubandawaki badminton dake nan cikin garin Bauchi wanda sanadiyarta ne ka samu zuwa wannan waje.
Eh godiya na a kullun ina masa fatan alheri dan a gaskiya ya bani taimako wajen motivation dina da abubuwa musamman ba shi kadai ba ma sauran tumatumai da suke garin Bauchi ta amma Charles Badminton Club Bella Kirifi ata poli fara poli duk wadannan sun yi iya kokarin su wajen ganin sun yi motivation dina da sauran yan wasa da suke nan jihar Bauchi. So ina mai mika godiya na sosai da su cigaba. Akwai yara yanzu masu tasowa su ma suna bukatar wannan motivation din. Ina fata ba zallan kai ne za su tsaya ba, za su duba su kananan nan su ma a tallafa musu.
Ahmed Balarabe kenan wanda ya samu nasarar like zinari.
Oh, hey, hey, jungle, hey.